of good surprises. Ignore me all you want, I know you liked it. Let's move to California and open up a stand that sells fish tacos. La da 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 da, la da 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 da. There's a silver scars, kiss your hips and still take the time. Things I've done, never thought I'd try. Let's head to Greenwich and bikers run over by a cab. I'm glad broke the line for myself, getting off the line. This world is full of good surprises. Ignore me all you want, I know you liked it. Let's move to California. Sounds fish tacos, la da 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 da, la da 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 da. Got to be an early flight, just pack your shit, leave tonight, it's easy. Don't you tease me. It's been that long, I think on it. Wrote this song, just say someday you'll visit me at my stands that sells fish tacos. La da 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 da, la da 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 da